أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كنن شيء قبل كراتمو نا الأربعين النووية وندى يومنا لاربا تقوى سقوطا ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة دبو دا دري هدو دا أربعين دا أكو وندى دي دا شا أكو قوطا أكتوبر ميلادية دا دبو بيو دا شرين دا نعم. Kina insha Allah wannan shine kuma darasin mu na 11 in ban manta ba a cikin littafin wannan. Sannan kuma zan mu tashi kan hadisi na 23. Wancan satin da ya gabata mun tsaya akan hadisi na Jabir, hadisi na 22 wanda Jabir dan Abdullahi yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito mana shi, yake cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. وتوني متن جازو وجه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم شنبان الأبالي إذن يزمنتو ناسا لاتي سلو لنفر الله صلاة المكتوبات سوني سلو لنفر الله. Wato sannan kuma ya azumci watan Ramadan, ya zamanto abinda yake halal ya halitta shi, ba abinda yake dauka sai halal, ba abinda yake ci sai halal, sannan kuma abinda yake haramun ya nisance shi, ya haramta shi, sannan kuma bai ƙara ba komai akan wannan. Yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin zai shiga aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, eh, kware kwa zaka shiga aljanna in dai kai wannan. Wanda mun gani duka dai abubuwan da ya shahi wannan hadisi a wancan satin. Sannan kuma insha Allah yanzu dai kai tsaye zan mu tashi kenan hadisi na 23. Malam yace al-hadisu 23, hadisi na 23. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: at-tuhuru shatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. وتوانا حديثي Abi Malik al-Ash'ari yarda Allah ta tabbata a gare shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, shine ya rawaito mana wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: at-tuhuru shatrul iman, wato tsarki ko tsafta wani rabi ne daga yanki ne daga yankin imani. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ita kuma alhamdulillah, cewa alhamdulillah, yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, tana cika mizani. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard, fada subhanallah da walhamdulillah suna cikawa, tamla'ani suna cikawa, ko kuma tamla'u ko kuma subhanallah da alhamdulillah suna cika. Zan magani nan shakka ce daga rawin hadisi. Yace tamla'ani, idan aka ce tamla'ani abu guda biyu kenan, subhanallah da alhamdulillah. Amma idan aka ce tamla'u kenan ya gama subhanallah da alhamdulillah abu guda, kenan suna cika ma baina sama'i wal ard, suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: was-salatu nurun, salla haske ce, was-sabru was-sadaqatu burhanun, ita kuma sadaka hujja ce, was-sabru diya'un, hakuri kuma shi ma wani haske ne, wal-qur'anu hujjatun laka aw alayka, shi kuma al-qur'ani hujja ne a gare ka ko kuma akan ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nas yaghdun wato kowanne daga cikin mutane idan gari ya waye suna tashi su huta au ta neman halal au ta neman abinci fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha daga ciki akwai wanda yake zuwa ya saida kanshi ya saida ran shi wato ya nemi abincin shi taga hanya halal ko kuma taga hanya haram idan ya zama taga hanya halal ne shine fa mu taga hanya halal ne shine fa mu bi kuha kenan ka iyauto ka ceto ranka daga halaka daga wuta ka ceto ta daga wuta saboda idan ka je ka nemo abu daga hanya haram kenan kaga wuta ce ka je ka nema kake ci da a cikin ka shine au mu bi kuha ko kuma wanda zai je halakan da ranshi kenan wannan shine tarjuma wannan hadisi a takaice mu dawo farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhuru shatrul iman wato tsarki ko tsafta wani yanki ne dan aka ce shatr ana nihin rabin abu daga cikin yin imani yawa zan mu gani akwai hadisi ana cewa an-nazafatu minal iman tsafta tana daga cikin imani duk da cewa hadisin yana da rauni amma dai musulunci ya zo da ya nuna mana dukkan wasu abubuwa na cikan musulunci zaka gani a musulunci ke da koi tsafta dukkan wasu abubuwa na kazanta musulunci ya nisance su to shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana wato at-tuhur shi tsarki wani yanki ne daga cikin imani imani nan ya kasu kaso biyu malamai suka ce in ma ya zamanto da aiki da bari ya zamanto da aiki akan abin da ya shahi ibada Allah subhanahu wataala ka samu kana bauta ma Allah subhanahu wataala kana nisanta daga ma'asiya daga sabawa Allah subhanahu wataala kenan kaga ka tsarkaka sai zamanto ka samu rabin imani wanda in ban manta ba hadisin da ya gabata ne ko kuma wancan hadisin ne wanda cewa imani idan ka samu imani yana hana kai zamanto ka je ka fada ma abin da yake zunubi kenan nan at-tuhur shatrul iman wato shi tsarki wani yanki ne daga cikin abin da ya shahi yanki na imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan cewa alhamdulillah menene alhamdulillah wato yabo dukkan dangi ne yabo gabaki ɗaya ka tabbatar wa Allah subhanahu wataala saboda shi Allah subhanahu wataala dole ka yabe shi wato shi Allah subhanahu wataala al-kamil kamil ne cikakke ne bai da abin da ya shayi naqas a tare da Allah subhanahu wataala shi yasa alhamdulillah yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan fada alhamdulillah tana cika ma mizani menene mizani shine mizanin ka na lada wanda ranar tashin alkiyama kowa za a auna mizanin shi a gani ladan ka da zanubin ka wanne zai rinjayi wani idan lada ya rinjaya to zai zamanto kenan ka samu salama ka samu rago a ranar tashin alkiyama shine kenan alhamdulillah yabon Allah subhanahu wataala ka ringa yabon Allah subhanahu wataala tana cika mizani sannan kuma wa subhanallahi walhamdulillah ka kara subhanallahi da alhamdulillah shi kuma subhanallahi shine wato as-sana'a ala Allah wato shi ma yabo ne kana tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wani abu wanda yake na naqsu wato shi Allah subhanahu wataala tsarkakekke ne shine subhanallah ka tsarkake Allah walhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala su kuma wannan ladan su wato yana cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan tamla'ani aw tamla'u muka ce shakka ce daga rawun hadisin wanda ya rawaito mana hadisin shin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi tamla'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi tamla'u wato tamla'ani su biyin ko kuma tamla'u ya gama su guda su kenan suna cikawa akwai hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari karshen littafin sahihul bukhari ban manta ba hadisi na karshe da ya kawo kalmatani khafifatani على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wasu kalmomi guda biyu wato a saman mizani suna da yauni ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن abun soyuwa ne Allah subhanahu wataala yana son wannan kalmomi wasu kalmomi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomi Allah subhanahu wataala yana son su kuma suna cika ma mutum mizani shi kenan tasbihi ne wanda idan muka duba abin da ya shafi tasbihi duk da akwai hadisi na gaba zai zo zan yi magana akan abin da ya shafi tasbihi abu ne wanda ya mutum musulmi kamar yadda hadisi ya tabbata la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah kada halshen kai ya zamanto ya bushe ya zaman halshen kai ya zamanto kullun a danye yake da ambatan Allah subhanahu wataala idan kullun a inda kake ka zamanto kana ambatan Allah subhanahu wataala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko astaghfirullah wa atubu ilayhi zan mu zo hadisi na gaba insha Allah zan mu yi bayani akan shi kenan wannan hadisin shi ma yana nuna mana kan abin da ya shafi cika mizani kamar kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan khafifatani ala lisan wato kuma masu saukin hodi ne akan halishi kaga kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaida akwai saukin hodi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wassalatu nurun salla haske ce wato hasken mummune ce salla haske ce ga mutum mummune a cikin a rayuwarka ta duniya a cikin kabarinka a ranar tashin alkiyama salla haske ce yanzu ka duba duk wanda ya zamanto yana sallah surtu misali sallar dare wancan satin mun yi magana akan sallar dare bancin farin loli ka ringa gama da sallar dare wato zaka gani kai kanka kana burge kanka idan kana sallar dare zaka gani mutane cikin bayin Allah suna son ka baka san ba menene yasa to wannan yana daga cikin tasirin sallar dare da kake yin Allah Allah subhanahu wataala ya soka idan kuma Allah subhanahu wataala ya soka zai sa ma dukkan bayi kowa ya soka ka gani mutun da kin kai ke amma yanzu ya dawo yana sanka kinan yana daga cikin ibadar da kake kana kusanta Allah subhanahu wataala sawa'un cikin dare ko kuma ba cikin dare ba kinan sallah ita abin da take haske ce ga mummuni haske ce a rayuwar shi ta duniya haske ce kuma a gobe tashin alkiyama idan ya cika ta daidai ya zamanto yayi ta akan yanda Allah subhanahu wataala yace ya umarta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sadaqatu burhanu wato ita sadaka kuma hujja ce wato sadaka mutun ya zamanto a komin ka aikin abin da kake da ya zamanto kana yin sadaka sawa'un abinci ne sawa'un ruwa ne sawa'un da kudin ka ne sawa'un wani abu ne komin ka dan yi shi kada ya zamanto kare na sadaka kenan ya zamanto mutun yana yin ta haka kuma idan kana da arziki ya zamanto zaka hudda zakka kenan shi ma haka ya zamanto mutun ya hudda wannan haƙƙin nan na cikin dukiyar wannan wanda take zakka ce wanda idan muka duba cikin alqur'ani zan mu gani da yawa Allah subhanahu wataala idan ya kawo magana sallah sai ya kawo zakka haka a cikin hadisai can annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati dukkan hadisai da zaka gani sun zo akan maganar sallah sai an biyo ta zakka kina abin da ya shafi sadaka ce ta nafila haka ko kuma zakka ce ta dukiya mutum ya zamanto yana hudda ma wannan haƙƙi na dukiyar wani ya ringa hudda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sabr diyaw hakuri kuma shi ma haske ne wato hakuri haske ne idan wani abu ya same ka ya zamanto ka yi hakuri kada ya zamanto misali duk a farko kamar yanda wancan hadisi wanda la taghdab kada ka yi hushi hakuri idan ya zo maka akan lokacin da abin da ya same ka ya zamanto ka dauki hakuri sai zamanto haske ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda mun karanta shi a wancan sati ko kuma satin da ya gabata yake cewa man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'a Allah subhanahu wataala ala ru'usil khalaiq yawm alqiyamati hatta yukhayyiruhu min al-hawli al-'ayn ma sha'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya hade wani hushi amma ka laihi ne ka dau hakuri ka hade wannan hushi alhali kana da iko misali wanda ya bata ma rai kuma kana da iko ka bata mishi rai a sai ka hade wannan hushin ka rike shi alhali kana da ikon ka mishi karama abin da ya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala zai kira wannan bawon Allah a gaban mutane a ranar tashin alkiyama har ce mishi ya zabi daga cikin hulul ain wanda yake so mata aljanna ce mishi wanda yake so wannan kenan akan abin da ya shafi hakuri akan mutum idan ya maka wani abu alhali ko kana da iko ka zamanto ka yi tanfiri ka rama akan abin da ya maka kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sabru diyaun wato shi hakuri haske ne sannan kuma wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, shi kuma al qur'ani hujja ce a gare ka ko kuma a kanka. Yaushe al qur'ani yake zaman towa hujja a gare ka? Ka ji ne a unguwar ku ana karatu, to wanda ma ka tsaya ka saurara ya zaman towa hujja gare ka. Yanin misali hujja gare ka ka dauka kai aiki da shi, an karanta al qur'ani ka dauka kai aiki da shi, a ka ji a qur'an goku a radio ana karatu baka tsaya baka dauka, sai ya zaman towa hujja a kanka, hujja akan ka gobe alkiyama. Allah subhanahu wataala sai da kashin masu manzanni na busu zo maka ba, masu wa'azi busu zo maka ba, kaga baka ce musu ba busu zo ba, baka ce ba a kai baka taba yin ba wani wanda yake kiraye kai ma wa'azi. Gashi nan ko ina ku karatu ake, ko ina makarantu ke da kai, ko ina karatuttuka ake, kenan dole ya zamanto ka sa qur'ani ya zamanto hujja gare ka, hujja gare ka yanda zakka rike shi hujja ne dan ka bauta ma Allah subhanahu wataala. Kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, shi kuma al qur'ani hujja ce gare ka ko kuma akan ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nasi yaghdu fa ba'ihu nafsuhu, wato dukkan mutane misali idan sahiya ta tashi, sahiya gari ya waye, kowa ya tashi ya huta nema, an huta nema abinci, wani zai je ya nemo abincin shi daga hanyar halal, yanin shi ne famu wace koha ya ceto ran shi daga shiga wuta, wani kuma zai je ya nemo abincin shi ko kuma abubuwan da zai je ya yi daga hanyar haram, wato ya shi ne famu bi koha ya halakar da kanshi, ya halakar da kanshi, ya halakar da duniyar shi ga abubuwan da yake kalili kalilan mai karewa, kenan sai ya kai shi ga zuwa ga shiga wuta. Kenan ala kulli hal wannan hadisi malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana na farko abin da ya shahi imani, na biyu kuma abin da ya shahi yabo da Allah subhanahu wataala yana cika mizani, sannan kuma cewa sallah haske ce, haka ita ma sadaka hujja ce, da kuma hakuri shi ma haske ne, cewa kuma alqur'ani hujja ne gare ka ko kuma akan ka, haka kuma mutum ya san daga ina zai samu abin da yake nashi na halal ko kuma na haram, zai je sai da ran shi daga abu wanda yake qalilan ko kuma ya ceto ta daga wuta da hanyar neman halal din shi. Kina a takaice wannan hadisi, malam yace al hadisu rabi'u 20, hadisi na 24, an abi dhar, wato wannan hadisi ne dogo kuma hadisi ne hadisul qudusi. Malam yace an abi dhar radiyallahu anhu, daga abi dhar yarda Allah ta tabbata a gare shi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla annahu qala, annabi sallallahu alaihi wasallama, daga annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin abin da yake rawaitawa daga ubangijin shi mai girma da buwaya, annahu qala, ubangiji yace. Wannan hadisul qudsi yake ce mishi a cikin bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi, akwai hadisin nabawi, akwai alhadisin shine ake cewa almarfu, akwai almawquf, akwai almaqtu, akwai alhadisul qudsi. Menene almarfu? Hadisin da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Menene almawquf? Hadisi ko asar da aka danganta shi zuwa ga sahabi, misali fadan wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar fada Ali ibn Abi Talib da yake cewa da addini ra'ayi da khufi a shahi kasan shi shine aula da a shahi saman shi, kaga wannan fada ce ta Ali, to wannan shi ake cewa nau'i ne na mustalahul hadith mawquf ake ce mishi. Sai maqtu, shi kuma magana ta tabi'i. Tabi'i wane ne tabi'i? Wanda ya gani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabi shine wanda ya ga annabi ya yi imani da shi ya mutu akan wannan, shine sahabi. Tabi'i kuma wanda ya ga annabi, kenan wanda ya ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. To fadar shi idan aka rawaito ta shine ake ce mata maqtu. To akwai nau'i guda shine hadisul qudsi. Hadisul qudsi shine kuma wanda daga Allah subhanahu wataala. Me bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani? Hadisul qudsi daga wajen Allah subhanahu wataala yake, haka kuma alqur'ani shi ma daga wajen Allah subhanahu wataala yake. Malamai suka ce hadisul qudsi yana da bambanci tsakanin shi da alqur'ani. Abin da ya shafi alqur'ani shi wahayi ne, jibrili yake zauwa daga wajen Allah subhanahu wataala ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama. Jibril wahayi ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama. Alqur'ani ma'anar shi da lafazin shi duka daga wajen Allah subhanahu wataala suke. Allah ya faɗi wannan magana, lafazi kenan ma'anan ma daga wajen Allah subhanahu wata'ala take kenan shine alqur'ani sannan kuma ana ibada ana ta'abbudi da tilawashi me ta'abbudi da tilawashi alqur'ani idan ya zaman to ka karanta shi lada zaka samu da kowane harafi zaka samu lada goma kamar yadda tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga kowane harafi akwai ashir hasanat akwai lada goma shi kuma hadisul qudusi in ka karanta shi zaka samu lada ta neman ilimi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lada amma ba irin lada ta alqur'ani ba sannan kuma shi hadisul qudusi ma'anar shi daga wajen Allah subhanahu wataala take amma lafazin shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda kuma shi hadisul qudusi ba ta hanyar wahayi ta jibril ake turo shi ba a'a la'alla ilhama ce zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fadi ko kuma a cikin mahulki tunda mahulkin annabawa gaskiya ne kenan a lokacin Allah subhanahu wataala zai mishi ilhama daga wannan hanyar ce ake kawo hadisul qudusi kina wannan shine yana daga cikin bambancin hadisul qudusi da alqur'ani sanan hadisul qudusi baka dauke shi ba kace zaka karanta shi a sallah duk da cewa ai daga wajen Allah subhanahu wataala ba malam ibrahim misali ya shigo nan ya fara ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ai kun gani ya ce malam yau sai a duba gari kina amma alqur'ani Allah subhanahu wataala yace kina a karanta shi faqrahu ma tayassara min alqur'an kina ya zaman to kun karanta shi a cikin sallah kinan bambancin su da cikin abin da ya shafi hadisul qudusi sannan kuma abin da ya shafi hadisul qur'ani maqtu'us thubut ne ya zo mana bi tawatur babu shakka idan ka qariyata wata aya daya ko kuma sura daya ko aya daya a qur'ani ka kafurta kace a wannan bai tabbata ba ka kafurta kwata-kwata amma kuma hadisul qudusi shi kuma kana iya ka zo kace a wannan bai inganta ba saboda me saboda shi hadisi ne an nakalo shi daga cikin rijal sai ka shiga cikin isnadi a duba wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ana samun hadisi da'ifi a ciki wanda bai inganta ba a cikin hadisul qudusi haka ana samun hasan haka ana samun sahihi kenan shi idan kace a wannan hadisin bai ƙaryata bai inganta ba alhali hadisul qudusi ne riwaya ce daga ubangiji annabi ya rawaito to wannan baka kafurta ijtihadin ka ne la Allah tana yiwa kabi wata hanya ne ka gani bai inganta ba da Allah isnadin amma qur'ani shi mutawatiri ne qat'iyyat thubut ne kana cewa ba inganta ba ayan nan babu ita kuskure ne ba haka nan bane to kawai kai ka fita daga musulunci yayin in ka dawo Allah ya kiyaye kenan wannan yana daga cikin bambanci dan kadan daga cikin abin da ya shafi hadisul qudusi da kuma alqur'ani kenan wannan hadisul qudusi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi daga wajen Ubangiji Azza wa Jalla yake cewa Ubangiji yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tuzalam wato Allah subhanahu wa ta'ala yake kira yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a karan kaina waj'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi tsakankaninku haramun ne fala tazalamu kada ku yi zalunci Allah subhanahu wataala da kanshi yace ya haramta zalunci a karan kanshi wato bayya zalunta kowa can ayoyi diyawa wa ma rabbuka bizallamin lil ibad ai ubangijinka bai kasance ba yana zalunta bayan shi shi yasa mutum kuskure ne kace a an zalunce ka a Allah adalci yake shi yasa kullun kada ka roƙa kuma me ake ce mishi da adalci da falala adalci da falala wanne kake so Allah subhanahu wataala ya ma falala idan kace ama adalci to ina shi karshen kai dai ka shiga wuta shi yasa hasibi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'a da yake ya Allah ka mana hisabi yasir ak tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi shiga aljanna shin da aikin shi zai shiga aljanna ko kuma da falala Allah yace a da falala Allah ne zai shiga aljanna idan ya zamanto da aikin ka zaka shiga aljanna baka iya shiga ba saboda adalci idan adalci Allah subhanahu wataala zai ma ibayin shi kai a tsaya kan ni'imar ido ma he ta gagara duka abin da kai ni'imomin da Allah subhanahu wataala in ya zo ya ce he ka rama mishi za a yi adalci abinda ka kawo a zo a duba to shin daidai ne ka kawo nan in an gudda abinda kai kaza ai ido kadai ido daya ma za a tsaya kafin daya kenan kowa da rahama Allah ne da falala Allah yake so Allah subhanahu wataala ya kai shi aljanna kenan kada ka ce Allah subhanahu wataala ya mana adalci a'a Allah ya mana rahama da falala Allah ya mana rahama da falala, Allah bai zalunci kuma. Shine yace inni haramtu zulma ala nafsi, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci a karan kanshi. Shi yasa kuma babban zalunci shine shirka, kai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka can kissa Luqman da dan shi yake ce mishi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, yace ya kai dana kada kai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ita shirka yana daga cikin babban zalunci. Can kuma Allah subhanahu, can kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala, yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn, wato wanda suka yi imani basu cakuye ba wannan imanin nasu da zalunci da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, sune suke da security, sune suke da amna, sune suke da samun tabbatuwa akan abin da ya shafi addini. Kenan babban zalunci shine shirka. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci a karan kanshi, kuma ya sanya shi tsakankanin bayi haramun ne. Shine yace waja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalamu, cewa ya sanya shi haramun ne a tsakankanin bayi su zalunci junansu, ko kuma kai karan kanka ka zalunci kanka. Zalunci kala biyu ne, kana iya ka zalunci kanka, saboda me ka zalunci kanka? Ta hanyar kai shirka, kai shirka ga Allah subhanahu wataala, kaga ka zalunci kanka, saboda kai ne zaka cutar da kanka, kaje Allah subhanahu wataala ba ya gafarta maka ba, saboda Allah subhanahu wataala bai gafarta ma wanda ya mutu yana shirka da shi. Kenan kaga nan ka zalunci kanka kai da karan kanka. Yawa zan magani a cikin alqur'ani, kuma zaka gani ana danganta abin da ya shafi zalunci ga kafirai, kahin fasikai, kahin masu kananan zunubai, cewa kafiruna humuz zalimun, zaka gani ana danganta su ne, kenan su suka zalunci kansu. Kenan wannan farko zalunci na farko. Zalunci na biyu shine tsakankanin bayi, ka zalunci dan uwanka, ka zalunci dan uwanka shi ma haramun ne ka zalunci wani. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falatu zalamu, kada ku yi zalunci tsakankanin ku, kada ku yi zalunci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana da yayi hajjin shi ta karshe, yake ya tashi yake ta mai yana khutuba, yana gai inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum fi yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, wato cewa jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a tsakankaninku. Kada dai ya zalunci wani, kada ka zalunci wani daga dukiyar shi, kada ka zalunci wani ka cin mishi mutunci, ka taba mutuncin shi, kaga ka zalunce shi, ka mishi kazafi ka zalunce shi. Kada dai ya zalunci wani ta hanyar abin da ya shafi ya mishi kwacen dukiya. Dukiyar wani batta tashi ta koma wajen wani sai da tibun nafs. Me ake cewa da tibun nafs? Da yardar shi. In ka wuce bangaren wancan abin da ya shafi saye da sayarwa, ko kuma ya mutu gaci gado, ko kuma ya baka kyauta, daga wata hanya wadda dukiyar wani za ta koma wajen wani, sai dai inda yardar shi na baka kyauta, ko kuma ka mutu kana daga cikin masu cin garin shi, ko kuma ka saida mishi. Kenan wannan shine duke wani zata tashi daga wajen wani ta je wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zulmu zulumatu yawmal qiyama, zalunci zalunci ne a ranar tashin alkiyama, kada ɗayan ku ya zalunci wani. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wato Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga mutun yana zalunci, Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi talala, ya kyale shi. Da karshe Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan aya, wa kazalika akhzu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, wato haka kamun ubangijin ka yake, wato idan ya kama alqarya wanda take azzalima ta zalunci mutum. To kenan idan kaga wani yana ma yana zalumtan mutane, Allah bai mishi ba komai, yana mishi talala, to radda Allah ya damke shi ba ya kubce ba. Kenan shine an mishi talala, an mishi talala je kaka yi radda aka kama ka baka wannan. Kenan dai zalunci haramun ne. Ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda man kana talahu mazlamatu li akhihi falyatahallahu al-yawm, wato duk wanda yake zamanto falyatahallahu al-yawm, duk wanda ya zamanto tsakankanin shi da dan uwan shi akwai wani zalunci, to kwatin yanzu a duniya sun shirya su je su daidaita. Abin da yake a duniya bai wuce dinari da dirhami, ya zamanto kudi ne a daidaita, kada ranar da zata zamanto babu dirhami da dinarin wannan, sai dai ya zamanto ranar da ke da kai hasanatu wasayyiat, ranar da ke da kai lada da kuma mummunan aiki. Idan kana da lada za a dauki daga cikin ladanka za a bashi, saboda ka zalunce shi. Idan ka zamanto baka da lada kuma zunubin shi za a dauko a sa maka, kai kuma anan ka zalunce shi ne la'alla wata sankumin yin shi ce da Allah wani dan abu ne wanda bai takkara ya karya ba ka zalunce shi kaje gaje can ranar lahira wani malami na wa'azi yace wallahi kada kaje ka samu wani abu wanda bai huje wai a taka kala ya karya ka zalunci dan uwanka kaje ranar lahira azumin ka na Ramadan ya kasa biya to ya zakai kuma Allah subhanahu wataala ba duk wani bawa in dai ka zalunce shi Allah ya hudda mishi haƙƙin shi Allah sai ya hudda mishi haƙƙin shi dan duk wanda ya zalunci wani tun anan duniya wanda ka samu hanyar da zaka je in hatta da misali duke shi ka dauka ko kuma wani abin shi ka dauka baka bai sani ba malamai suka ce ka samu daga wata hanya da zaka isar mishi in baka so ma ka je ka ce wani na sace ma kaza ko kuma na daukan ma abu kaza ya zamanto an samu fitina ya zamanto ya ce a da ma an dauke mishi kaza kai ne kenan ka samu daga wata hanya ka je ka meda mishi kaje ka meda mishi a rabu lahiya kai Allah ya san niyyarka in aka ji ranar da babu lada kai kana kurin ka ta da lada kana so kaje Allah subhanahu wataala ya ma falala ya saka aljanna kaje ka zalunce wannan ya hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sahabbai kun san waye muflis suka ce ai muflis wanda bai da kudi ne a cikin mu shine muflis talaka maziyaci a'a annabi yace a'a ba shi bane muflis muflis shine wanda za a zo ranar lahira ya zagi wani ya cuci wani ya zagi wani a dauko daga ladan shi a ba ma wannan a dauko daga ladan shi a ba ma wannan ladan ya kare a ringa kwaso zunubin mutane ana ba shi to ka gani wannan shine matsiyaci matsiyaci ka zo da layya nan kana sallah masallaci kana wannan shi yasa kikkiawan hali yake da kyau ka mu'amalanci mutane da kikkiawan hali kada ya zamanto kana sallah kana azumi kana nafilfilori amma a unguwa kai ne ka cucuwa ne kai kaza to sai ka tashi a tutar babu aje kai nan kawai aiki ne kake musu baka sani ba aiki ne kake ma wasu wanda baka sani ba shi yasa cikin magabata wani yake so shi yace in ma zalunci zai sai dai zai zalunci mun mashi saboda in a ranar lahira ne ma ita za a bata sai wai tsananin biyayya da ruwaye to kun gani irin wannan ka zo kana wannan kenan shi yasa zalunci haramun ne Allah subhanahu wataala ya haramta zalunci ga baki daya sai Allah subhanahu wataala a cikin hadisin annabi ya rawaito yake cewa ya ibadi Allah yace ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdukum dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ku nemi shiryarwa ta in shiryar da ku ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya ku bayina dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ciyar da shi Allah yace ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku Allah yace ya ibadi ya ku bayina kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum dukkan ku matsiraita ne sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku Allah yace ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una billayli wan nahar kusan da cewa ku halalle kuna yin kusafurai kuna saba ma Allah subhanahu wataala a dare da wuni Allah yace wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zanubai gabaki daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta in gafarta muku wato wannan faqara anan yana nuna mana cewa dukkan bayi babu ta yanda za a yi kai mabukaci ne ga Allah subhanahu wataala faqir ila Allah kai matalauci ne mabukaci ne ga Allah subhanahu wataala akan abin da ya shayi masalihinka da kuma Allah ya kare ka akan tafa'in dar da abin da yake cutarwa wato gabaki daya shi yasa Allah subhanahu wataala nan na farko mu duba mu gani Allah yace kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahbikum dukkan ku batattu ne sai wanda Allah ya shiryar da shi ku nemi shiryarwa Allah ya shiryar da ku dukkan kowa kada ka gani ka zo kana sallah kada ka gani kana karatu kada ka a'a Allah ne ya shiryar da kai kada ya rude ka kace a'a mu ne kai dubara kace ta shiryar da kai wallahi ba haka nan bane ba Allah subhanahu wataala shine dan falalar shi ya shiryar da kai shi yasa man yahdillahu fawwal muhtadi duk wanda Allah ya shirya shine ai shiryayye wa man yudhlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda kuma ya bace babu wani diggin da za a yi a zo a ce a shirye da shi ba ya shiryu ba Allah ya batar da shi ya batar da shi ya Allah ka shirye da mu yanzu mu duba mu gani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah subhanahu wataala yake ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kai bakka iya ka shiryar da wanda kake so Allah subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya ga dama
in annabi an gayi mishi haka to kai ina ga kai zaka gani wani sirt kana kamnau a ce wani dan uwana ne ya shiryu wani na san shi aboki na ne ya shiryu abin da yake kanka shine nasiha ka ringa mishi nasiha na biyu kuma ka ringa mishi adda cewa Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi Allah ya shiryar da shi Allah ya shiryar da shi ka gani dalilin rahama Allah da falalar shi Allah ya shiryar da shi idan yana shiryuwa kinan shiriya daga wajen Allah subhanahu wataala take haka kuma abin da ya shahi arziki gabaki daya shine yace ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imu lakum at'imukum wato dukkanku mayunwata ne sai wanda Allah subhanahu wataala ya ciyar da shi dan haka ku nemi ciyarwa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya cire da ku shi yasa digin da za a yi digin da zakai kana abinda zai same ka sai ya same ka na alkhairi na arzikinka sai ya ciyar sai ya zo maka sai dai kai ka same shi daga hanyar halal ko kuma daga hanyar haram ka nema kai gauga ka same shi daga hanyar haram ka jinkirta lokacin shi yazo yazo Imam Shafi'i yake cewa wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al-anawi zaka gani wai mutum ya huto yana shi ba fitikan nema yake amma zaka gani wannan bai sa ya karo a cikin arzikin shi abinda zai samu ne dama an yanke shine zai samu haka wa laysa yazidu fi rizqi al-anawi shan wahala bai ya kara ma rizqi bai ya kara ma arziki jinkirtawa yin a hankali kuma bai ya rage ma arzikinka kawai kai abin da ake bukata akan ka shine ka dauki sababi ka tashi ka nema iya gurgudu ka tashi ka nema kada neman kuma ya hana ka bauta ma Allah ya hana ka ibada ya zamanto ka samu ka saba ma Allah subhanahu wataala kinan duk abin da ya zamanto Allah ya yanka sai ya same ka tincin tintikin cikinka hadisi na hudu ko na shida hadisi na hudu wanda ya gabata inna ahadukum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi a can cikin cikin mahaifiyarka ake rubuta duk abin da zai zo arzikinka gabaki daya abin da zaka samu ana bada kissoshi wanda wani sai ya mutu ma ake cewa ko kuma yayi karamar suma ashe bai ida cinye arzikin shi bai ta ya farfado ko kun dauka ya mutu kawai ce a bashi ruwa yana shan ruwan nan ya mutu arzikin shi wanda bai ida cinye wani a ce yana cin abinci wani ya shiga wani bai shiga ba to wanda bai shiga ba sai dai a hudu shi ba na shi bane ba to Allah subhanahu wataala ya yanka arzikin kowa duk abinda Allah subhanahu wataala ya yanka zai same ka Allah yace ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha idan Allah subhanahu wataala ya maka budin rahama shi falalar shi arzikin shi babu wanda ya isa ya rike haka wa ma yumsik idan Allah subhanahu wataala ya rike ya hana ka abu to babu wanda ya Allah subhanahu babu wanda zai iya ya baka can mun huje hadisi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lala hadisi na 20 ne ko na 19 na'am hadisi na 19 ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah alayk wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayk idan bayi zasu hadu gabaki ɗayan su su hadu sakansu amfanar da kai da wani abu to ba sa iya ba amfanar da kai da komai sai abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya sa zai amfane ka kin dan haka Allah subhanahu wataala shi yake shiryarwa Allah subhanahu wataala shi yake ciyarwa shi yake bada arziki ga wanda ya so ga kuma wanda ya ga dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Allah subhanahu wataala yake cewa kullukum adin illa man kasautu fastaksuni aksuku kenan shi ma arziki na tufafi tufafatar da kai Allah ne duka yake tufatar da kai kenan ka nema daga wajen Allah subhanahu wataala ya tufatar da kai cikin hadisi ya tabbata cewa bayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk da cewa hadisin yana da rauni a wajen malamai cewa hatta da katana takalmin ka idan ta cire ka tambaye Allah ka tambaye Allah ya baka to komi idan ka koma ga Allah subhanahu wataala sai ka gani Allah subhanahu wataala ya baka Allah subhanahu wataala shi yake so ku zo ya gafarta muku ku zo ya babu ka ne ka roke shi yace wai da salaka ibadi anni fa inni qareeb yanzu ka duwa duka cikin alqur'ani duk inda ta zo yasalunaka anil ahilla ta ake mi kul kaza yasalunaka anil shahril haram kitalu fi kul yasalunaka kaza kul sai an ce kul ka fadi annabi suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan kaza to annabi ka fadi musu kaza amma da aka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka game da ni bai ce ba fa kul inni qarib bai ce ba ka ce musu ni qarib ina nan kusa a tai kawai fa inni qarib Allah kai tsaye yace fa inni qarib ina nan kusa uji gu da'watar da yayi zada ina amsar da mai kira idan yayi kira kenan dole mutun ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa roke shi akan abin da ya shahi komi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a wato dukkan ku kuna sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dare da yini to kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa ana aghfiru dhunuba jami'a shi yake gafarta zanubai gabaki daya fastaghfiruni ku nemi gafarar zanubanku a wajena astaghfir lakum wato ya gafarta mu Allah subhanahu wa ta'ala yace kenan dukkan wani mai laifi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwab wato dukkan dan adam mai kuskure ne tayayyen masu kuskure sune masu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kana yin kuskure ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a wuni yace yana yin istighfari sama da su 70 a wata ruwaya sama su da su 100 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm 70 marra akthar min 70 marra yana neman gafara Allah ya koma zuwa ga Allah a wuni sama da su 70 yana ga kai annabi yana neman wannan astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk kai dai a lokacin bicin ma lokaci kana zauna kana menene kana iya kai kenan dole ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine mai gafarta zanubai yace wa ana aghfiru dhunuba jami'a shi yake gafarta dukkan zanubai kenan a cikin wannan fakare wannan hadisi nan malam ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi mana Allah kenan yana sum bayin shi su tambaye shi akan abubuwa dukkan abin da ya shafi addininka dukkan abin da ya shafi duniyarka abin da ya shafi cinka abin da ya shafi shanka abin da ya shafi tufafinka da dukkan wasu abubuwa ku roki Allah subhanahu wa ta'ala haka abin da ya shafi shari'a shari'a ka roki Allah mun gani wajen satan kullun ka ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da kai akan hanyar daidai ka ringa roƙon Allah ya tabbatar da kai akan hanyar daidai akan abin da ya shafi gafara ku roki Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abu kada kai ka yarda kamar wancan hadisin da muka ce hatta da ka tanata kalmi ka tambaye Allah duk da ma'anar shi sahiha ce amma dai ruwayar muka ce bata inganta ba kenan komi ka maida shi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kai matsayin irin bayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ataitu min kulli ma sa'altumu dukkan abinda kuka roka Allah ya ba cikin magabata zaka gani wani yana kumiye ya roki Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi kai tsaye yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kawai abin ya biya mun ba da kissa ta Muhammad bin Munkadir da shi da wani bawan Allah wanda irin bayin Allah wanda idan su rantsewa za su yi su ce Allah sai yayi kaza kuma Allah ya cika musu annabi yace zaka gani mutum ash'atha aghbara in ka gani shi zaka gani a kowace gidanka ma in ka gani shi kora shi zaka yi to wannan irin su zaka gani a cikin bayi akwai irin bayin Allah na kirki wanda law aqsama ala Allahi la abara da zai rantsuwa da Allah yace Allah sai yayi ruwa Allah sai yayi kaga wannan a ce shi shigi ne kace kama to shi in yi rantsi Allah sai ya cika mishi wannan kenan dole ka zaman to kana roƙon Allah ka zaman to kullun alaƙar ka da Allah tana nan kullun kana tare da direct da Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gani al'amuran ka gabaki daya a rayuwa suna tahiya daidai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ibadi ko kuma hadisin zamu ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni wato ya ku bayina Allah yake cewa kusan da cewa ku fa ba za ku iya ba kaiwa yanda za ku cutar da ni zan mu cutar da Allah ko kuma mu amfanar da Allah barantana mu cutar da shi ko kuma mu amfanar da shi bayi babu yanda za a yi su cutar da Allah babu yanda za a yi su amfanar da Allah kada ka gani ibadar da kake sallah da kake wai a amfani ne kake yi kake ma Allah subhanahu wa ta'ala kanka ne kake ma kanka kake ma haka kafircin kaga gani wai a yana cutar da Allah Allah yace wala la yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr. Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya bata ma rayuwar mutanen da suke zuwa suna kafirta kana jin bakin ciki kan wasu abubuwa. A duka wannan kansa suke ma can Allah subhanahu wataala yake cewa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a, wato duk wanda zai juya ya fita daga musulunci ya koma ya juya akala to wannan bai cutar da Allah subhanahu wataala. Kenan duk abin da ya shafi ibada da kake yi, sallah da kake yi, azumi da kake, ba wai kana yi ne ba dan ka amfanar da Allah, a'a kana yi ne dan ka amfanar da kai, baka kai baka amfanar da Allah, baka kai baka cutar da Allah, wannan amfanin kanka ne kake yi. Kai sallah, kai azumi, kai wannan sai kai amfani. Shi yasa zaka gani yana daga cikin wasu, zaka gani wasu misali yana so yayi wani abu, shi a tunanin shi koda bai faɗi ba zai gani a ibadar nan da yake yi dan Allah yake yi. Misali me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nazar, duk da cewa ya halatta ai, ya halatta ai amma aka hana, yace a'a ana daukan ibada ne ake kwata daga bakhil marwuci, shi a'a wai baya me nazar kai bakance kai alwashi kace ma Allah idan na samu examen to zan yi azumi yau kenan, ka gani menene a'a kenan ba ni in baka, kenan ba ni in baka ne kake ma nema kai kama da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan nazar, duk da hani ba na hani ba na tahrim. Ana iya ayi wani lokaci kamar Allah subhanahu wataala nazar cewa ayi kaza zaka yi kaza na, amma a jin dadi, amma kai ya zamanto bakka yin azumin nafila, bakka komi a kana so ne Allah ya cika ma wani buri, yake ce a idan nayi nazar to tunda na ma Allah azumi shi ma ya bani. Kinan kaga marwaci ne, kinan kaga kana nema ka ce ibadan nan dan Allah ne kake yin ta, ita kuma kai kanka ne kake ma wannan ibada. Kinan ibadu da muke yi ba wai amfanar da Allah ba muke yi da su, amfanar da kanmu ne muke yi, saboda a ranar lahira mu samu sakamako. Haka kuma idan muka kuskure muka sabawa Allah subhanahu wataala, ba kowa muke cutarwa ba, karan kanmu ne muke cutarwa. Wanda yana daga cikin abin da ya shahi gafara Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta ma mutum, Allah subhanahu wa ta'ala hadisi yake cewa idan bawa yayi zunubi sannan bancin yayi wannan zunubin ya daga hannu yace ya rabb, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi, Allah zai ce bawan shi yayi saba mishi kuma yayi san cewa yana da ubangiji mai gafarta mishi, yace to na gafarta mishi. Kinan ka gani ba wai kana amfanar da Allah bane, kana amfanar da karan kanka ne akan dukkan ibadun da kake. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin na Qudsi wannan Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum dade na farkonku da na karshenku wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljannunku qamu fi sa'idin wahidin sitaru wato a wuri guda a gefe guda misali fas'aluni dukkan su da na farko da na karshe da mutane da aljannu dukkan su tambayi Allah subhanahu wataala komi dukkan mutun abin da yake so ya tambayi Allah subhanahu wataala. Allah yace fa ataitu kulli insanin mas'alatahu, in ba ma kowa dukkan abin da ya tambaye ni. Allah yace ma na kasar zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. Allah yace bai ba abinda zai rage daga wurina daga taskar Allah, babu abinda zai rage sai dai abinda ya rago idan ka tsoma allura a cikin teku, allura ce ka dan tsoma ta cikin teku kaga miye ya ta kwasa ko ba kasin ma ba ta kwasa, to kama haka ne wai in ya rage ma kama haka ne zai rage a cikin taskar Allah subhanahu wataala. Kalli misalin teku, teku aka ce ba wani tafkin yan burgi ba, kalli tafkin yan burgi ma to kai yanzu tafkin kokofu guda ka kwasa ka ce mene ka ce, kalli wannan na haro banda sitar sitar take kwasa ya an yi shekaru ana yayin shekara ta kusa ƙare bai gama ba yana da to baranta na Allah subhanahu wataala da ya bada misali a nan akan teku allura shine yace kuma ba duka ba wai duka na farko mutane tun daga na farko da na ƙarshe wanda zasu zo da mutane da aljannin su zo su tsaya su tambaye Allah komi kowa dukkan tunaninka hai tunaninka ya kare kak ka rasa ma biye zaka tambaya yanzu. Allah ya ba ma kowa Allah ya ce babu abin da ya rage a cikin taskashi sai kamar abin da allura idan ka soma ta a cikin teku da rage. Wannan yake nuna mana akan abin da ya shahi cika kudura Allah subhanahu wataala, akan abin da ya shahi cikan mulkin Allah subhanahu wataala, cikan taska Allah subhanahu wataala wanda yake ya tanada. Wannan hadisin kuma yake nuna mana irin yanda idan dukkan abin da Allah yake bada wai ba wani abu bane yake. Yanzu kai duk mai kudin garin nan, duk mai kudin garin nan yazo ya ga da magara ya tattara unguwar su ma yace zai ba su wani, kowa ya tambaye shi wal bai iya bai ma iya bai ma iya daga ya ba mutum bi zai ce kai dija fami ma kade fami ma kade. To albaran Allah subhanahu wataala, taska Allah ba karamar taska bace ba. Kina wannan yake nuna mana gabaki daya na warko da na karshe da aljani da mutane kowa da kowa su gamu wuri guda su tambaye Allah subhanahu wataala. Kina wannan bayya rage ma Allah subhanahu wataala akan abinda Allah subhanahu wataala yake da a wajen shi. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ka zakaroki Allah kada ka ce Allahumma gufirli in shi'ita ko kuma Allahumma atini in shi'ita ko kuma wani abu makamancin Allah, ka ce ma Allah subhanahu wataala ya baka in ya ga dama, a'a bal ya azim, ka kai azama akan mas'ala ka roki Allah ya baka kuma menene, saboda taska Allah ba mai kariya bace ba, kuma menene abinda baka tunani. Allah subhanahu wataala kowa nan idan aka bincika cikin rayuwar shi zaka gani yana da wata kissa wanda bai taba tunanin wani abu zai zo mishi ba, kai gashi ya zo mishi, kai tsiyi ka rasa ma yane ne akai, kai tsiyi ka rasa yane ne akai. Wani bawan Allah yana nan bai da kuɗi bai da komai, abubuwan shi sun kare dan abin da ya taka karare karyawa, aka waye gari kawai wani sila ne akai wanda daga cikin abokan shi zasu da gida ne irin masu zuwa karatu, wani daga cikin abokan shi kawai suna neman mota ce suke nema wanda zata kai su yilin jirgi. To suka tayi suna neman a sama musu mota, daga zuwa a sama musu mota aka dauki sunayen su aka yi kiran su washe gari aka ce to yanzu aka kawo musu envelope, envelope din da aka kawo musu sama da sanksambe na mota kawai suke nema na mota. Gudan yake cewa shi tunda yake a rayuwar shi bai taba rike kudi irin haka da suka shigo mishi nashi. Nashi karan kansa a ce wannan mallakar shi ce. Bai taba ruko mishi ba. To Allah subhanahu wataala wa yarzuqo min haythu la yahtasi. Taska Allah batta kariya. Daga inda baka sani ba Allah subhanahu wataala zai iya arzuta ga zai iya kawo maka. Kawai kai ka roki Allah, kai azama kuma wajen roƙon Allah. Kada ka gaza, kada ka zagaza. Sannan kuma a roƙon Allah, Allah yana son ilha. Naji ka ringa yin naji a wajen roƙon Allah subhanahu wataala. Kada ka zo kawai a kawai kai bayan sun kawai ka yadda shikenan kawai kace kana jira. Yo lese pasi gare ka. Ka roƙi Allah, Allah yana son bawan shi ya nuna naji, ya ka nuna buƙatar ka wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi salatul istisqa zaka ga ya fito da kaya wanda suke irin kaya razil wanda ba masu kyau ba. Dan a nuna ma Allah talauci, a nuna ma Allah mu bayi ne kaskantattu, dole he wajen Allah muke bukata. Kenan wannan shine kamata bawa a koda yaushe idan zaka roki Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah komai duk abin da kake so. Amma kawai kar ka yi ta'addi. Akwai wasu wanda suka yi ta'addi, akwai wani hadisi da cikin sunan Ibn Majah wanda yazo yake roƙon Allah, ya Allah ina son ka mini gida a cikin aljanna, a gehen aljanna na dama da shuka irin kaza. Kaga wannan ai kai da wannan ba irin wannan roƙon, ko kuma kace a ni ina son a sabko mini gida daga sama, ko kuma kaga wannan ai ba hankali ba ya dauka ba, kai ta'addi akan addu'a ko to kaga ni, ko kuma yanzu ka zo ka ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, a sabko ma ta bala aman yi da komi daga sama. Ka gani su ma wa'ancan da suka nema to ala aka musu kashe cewa fasa suka yi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu.
kenan dai wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ka qamu fi sa'idin wahidin astambaya Allah fas'alu kullu wahidin mas'alata ma naqasa fa ataitu kullu insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina innama hiya a'malukum kusan da cewa fa kawai aikin ku ne uhsiha lakum Allah yake kiyaye muku ita yake tattara mana ita summa uwafikum iyyaha sannan Allah ya cika mana isa ba ku sakamako akan ta Allah ya ce faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi to ya godewa Allah ya yabi Allah waman wajada ghayra zalika duk wanda ya samu sabanin hakanan kuma fala yalumanna illa nafsa to kada ya zargi kowa ya zargi karan kanshi kai ne baka yi ba abin kirki kai ne baka yi ba abin da ya kamata a ce kai Allah subhanahu wataala yana cewa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kai ne alkhairi Allah subhanahu wataala zai cika maka ya aje maka duk abin da kai ne sharri mithqala dharra kwatankwacin kwaya zarra ake cewa ko kwatankwacin kwaya na sharri idan kai yana nan a rubuce matakar baka ne mu gafara ba Allah subhanahu wataala ya gafarta maka ba kenan duk abin da zaka yi na alkhairi kai shi ko mun ka dan yi shi kada ka gani kanancin shi Allah subhanahu wataala idan kai hasana za a baka lada 10 Allah subhanahu wataala yana limkama wanda ya ga dama zaka gani karamin aiki addinin musulunci yanda yake da falala akwai wasu kananan ayyuka kanana wanda Allah subhanahu wataala ya musu ladodin su in ka gani sai a hankali lada da yawa yanzu wancan satin mun yi magana kan azumi kai azumi so kwana 3 a cikin wata guda kana da kamar ka azumci watan guda ne to ka lissawa a shekara kowane wata kana azumi kwana 3 kamar shekara gabaki ɗaya kake azumi shi kuma ladan azumi nawa ne babu wanda ya san ladan azumi Allah ya ce as-sawmu li azumi nashi ne wa ana ujzibi Allah subhanahu wataala shi yake sakauta ma masu azumi shi kadai ya san ladan mai azumi saboda me kai wannan in kana so ka gane karfin imanin mutum sai azumi sai azumi kaga azumi ba kowa ba ya san cikinka kana iya ka shiga wani waje ka boye kana iya ka san ka shiga wani waje ka ci abincinka amma muraqabar ka da Allah subhanahu wataala imanin ka da Allah subhanahu wataala yake sawa a bana karya ba wannan azumi duk inda nake Allah yana gani na martaba muraqaba martaba ihsani wanda a hadisi na biyu mun gane da cewa ihsani shine a'la martaba ta abin da ya shafi addini musulunci imani ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah subhanahu wataala kamar kana ganin shi in kai baka ganin Allah to shi yana ganin ka in dai imanin ka yake kai manzila ta ihsani cewa duk abin da kake ka san Allah yana ganin ka to a ko ina kake zaka gani da wuya zaka kuskure ka saba ma Allah subhanahu wataala kana saba ma Allah dan adam dole yayi kuskure ya saba ma Allah kana saba ma Allah kai tsi zaka nemi gafara Allah kai tsi zaka ringa nadama kana ta kuka Allah ya gafarta maka to wannan martaba ka da ihsani shi yasa wasu mutane da yawa zaka gani bayan Allah wani idan ya saba ma Allah ko barci bai yi zai yi ta roƙon Allah ya gafarta mishi kai in kai ne ma ka gani wannan yanda yake in a ce mutane ne cha zakai kawo an gafarta mishi to amma duk da haka nan zaka ga ya gafara saboda yana tsoro wannan laifin da yayi Allah ya kama shi da shi yana so Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi zai yi ta naci Allah ya gafarta mishi haka ga mutum har ya rayuwar shi laifi ya san yayi misali na kuskure wanda gashi nan babban laifi misali zaka kullun yana da dama hayya mutu kullun yana da dama hayya mutu kenan dai ala kulli hal Allah yace innama hiya a'malukum uhsiha lakum wato ayyukan mu ne Allah subhanahu wataala yake tattara mana gobe tashin alkiyama za ka kawo ma kowa ayyukan shi ya gani abinda kai na alkhairi zaka same shi abinda kai na sharri shi ma zaka same shi matakar baka tuba ba baka koma ga Allah subhanahu wataala ba kenan fa man wajada khairan duk wanda ya samu alkhairi falyahmadillah yasti wodi ma Allah subhanahu wataala haka kuma wa man wajada ghayra zalika duk wanda ya samu sabanin alkhairi kenan fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa ya zargi kanshi insha Allah kenan nan zamu tsaya
abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gabaki daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.